أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين إشرين دا بيار دا وطن شعبان شكرة تدبو شوال شكرة تدبو دا دليه دا أربعين دا هده هجرية وان دا يدا چه دا sha biyar da watan biyar shekara ta 2023 zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka muqaddima ta as-sunan na al-imam ibn majah al-kazwini rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 8 zan mu tashi babu na 10 cikin muqaddima babun fil qadar babun dake bayanin kadara kafin nan zan mu karanta wani abu daga cikin manhajin al-imam ibn majah cikin littafin shi satin da ya gabata daraskan da suka gabata ma mun karanta wani abu da ya shahi littafin shi zan mu tashi yau abin da ya shahi manhaji mabhasa na 8 cikin wannan littafin manhajul imam ibn majah fi sunanihi wanda wannan shine duk abin da aka yi kamar muqaddima ce ga wannan a cikin shi littafin sanin manhajin al-imam ibn majah shine babban makasudin wani manhaji ya bi wani tsari ya bi kuma sanin manhajin a'imma kamar yadda muke faɗa shine sanin littafin shi ba sanin gundarin larabcin hadisi ba kawai fahimtar manhajinsa da sanin tsarin da suka azama kansu na littafi shi yake sawa mutum ya kasance ya fahimci littafin shi ba kawai sanin larabcin shi ba nan a matalabi na farko manhaj hufi sina al-isnadiyya manhajin al-imam ibn majah abin da ya shahi sanadi hadisi mun sani cewa da sanadi da matani to abin da ya shahi sanadi yana da manhajin shi abin da ya shahi matani yana da manhajin shi shi yasa daga nan aka dauki cewa duk wanda zai yi bahasi ko zai rubuta wani abu yayi bayanin manhajin shi ga tsarin da zai bi dan ka a samu fauda da karazube cikin littafi ya zama na an samu ka dabbade komi bangare kaza ga tsarin da zan bi bangaren kaza ga tsarin da zan bi magabata da gare su aka karanci wannan al-imam ibn majah yana amfani da lafazi na farko tariqu fi sauqi lasani hanya shi wajen kawo sanadi da kuma gangaro da lafuzza al-imam ibn majah yana amfani da wasu asalib usulubi mai yawa wanda yake amfani da su wanda wasu daga cikin malaman hadisi sun yi amfani da su shuma daga cikin shi akwai at-tahawil ha'ul tahawil da yake amfani haddathana fulan wa fulan yace ha wal adfu baina shuyukh da adfi tsakanin malamai da isharar zuwa ga matani yace nahawu ko misluhu na daga cikin abin da ibn majah ya bambanta da shi fi isti'mal tariqatu tahawil wazan amfani da tariqatu tahawil ibn majah yana nuni zuwa ga marawaita guda biyu ko marawaita masu yawa wajen nuktar da suka hadu da kalma sai ce qala ko qala jami'an ko qalu wanda wannan yana da diyawa cikin littafin shi ga misalai nan malam ya kawo da dama wanda zan mu dau daya cikin muqaddima yace babu fadl ammar wanda mu a gaba zan mu tarda shi yace haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana ubaydullah ibn musa ha wa haddathana ali ibn muhammad wa amr ibn abdullah yace qala kaga yake nuna maka cewa lafazin su daya ne sai na biyu fil adfi ala shuyukh wajan adfi da yake akan malaman shi yasta'mil ibn majah al adfu ala shuyukh bi kasra yana amfani da adfi na akan malamai so diyawa sai dai bai nuni mafi galibi yana nuni zuwa ga lafazi kamar yadda muslim haka yake aikatawa shi ma yana samun bambanci yana bambantawa tsakanin lafazi da kuma ibarorin shi masu yawa ibarorin sai kawo ya jero ce haddathana fulanun wa fulanun wa fulan sai ce wal lafzi li fulan amma lafazin na wane ne misalin cikin kitabun nikah babu rajulu yashku fi waladi babu mutun zai yi shakku cikin dan shi yace haddathana abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn sabbah qala haddathana sufyan ibn uyna an az-zuhri an sa'id ibn musayb an abi huraira qala sai ya ambaci hadisin a karshe ce wal lafzu li ibn sabbah lafazin hadisin na ibn sabbah ne da maganar cewa haza hadisu fulan wannan hadisin wane ne hakan nan lafzun ziyada yace zada fihi fulan cikin hadisin nan wane ya kara kaza duka ishara ce wanda yana amfani da ita haka nan cikin siga ta tahammuli al-imam ibn majah ya yawaita amfani da sigar galibi haddathana bayya amfani da lafazin akhbarana diyawa kuma wannan yana iya kasancewa yana ganin bambanci tsakanin haddathana da akhbarana kamar yadda wasu daga cikin malamai na hadisi sun tahi akan haka bukhari ya tahi akan cewa duk daya ne yayi babun قال المحدث حدثنا واخبرنا سواء حدثنا ده اخبرنا دكدين سي ابو نغبا في تكرار الحديث وجم ميمي تحديثي الامام ابن ماجه غالبي بي ميمي تحديثي سوديوا idan ya karrara hadisi to zai karrara shi ne cikin baban karan kanshi dan ya nuna mana bambanci tsakanin sanadi ko matani kuma dan hadisan su samu ƙarhi cikin maudu'in da yake son bayani da shi amma kaga ya ambaci hadisi anan kuma can gaba ne sai ya ƙara ambata shi bayyai ibn majah babu tikrari cikin hadisi dan saboda kuma manhajin shi da ya dauka ba manhaji bane na Salimah Muslim dan Salimah Bukhari ثانيا النبي الكلام على الاحاديث yana bayani akan hadisi wajen bayanin illarsu ko kuma bayani wajen ingancin su ibn majah ɗaya ne daga cikin manyan nuqad na hadisi wanda ana amfani da hukuncin su cikin hadisi ana amsan magana su wajen ingantawa ko raunanawa saboda haka ne wasu daga cikin malamai al-hafiz al-hujjatun naqid inja al-imam cikin tahzib cikin abun nan an-nujumuz zahira haka su fantashi wa mimma yadullu abinda ke nuni akan wannan dan saboda yayi zama dalibta akan manya-manyan malamai na wannan fannin wanda suka san ilalul hadisi shine Abu Zur'at ar-Razi da Muhammad ibn Yahya Zuhli malamin al-Imam al-Bukhari Abu Dawud da Ibn Majah yayi karatu wajen su da ma wasu su da dama cikin malaman hadisi sai dai hukuncin shi ya bayyana hukuncin ya kawo hadisi yace sahihi ne ko da'ifi ne ko kaza ne kwarai kadan ne sosai a cikin sunan kinshi mafi yawancin su yana ciro shi ne daga wasu malamai kuma yace wane ya raunana shi bai yawaita ba ko da ya kawo kadan ne yake yi haka nan su ma marawaita yace wannan marawacin mai rauni ne ko ga wajen jarhu wa ta'dil dai bai yawaita ba a cikin littafin shi mai albarka yana nuni zuwa ga wannan amma ba da yawa ba hakanan yana a ta'rifi bi ba'dur ruwat wa tamayyizuhum yana bambancewa ta'rifi ya arrafa mana da wasu daga cikin marawaita ko kuma ya bambance su tsakanin su da wasu yace wannan nan shine wani misali a cikin kitabul jihad cikin babun mubaraza wa salb yake cewa haddathana yahya ibn hakim har zuwa inda yake cewa an sufyan an abi hashim sai yace ar-rumani qala abu abdullah ibn majah yake cewa huwa yahya ibn al-aswad shine yahya ibn al-aswad ya ayyana mana wane ne abu hashim kin wannan shine ta'yinur ruwat ayyana marawaita wanda aka kawo alihi kuma yana kula da sharhin wata kalma mai wahala a cikin littafin shi a gurare kadan yana bayanin garibul hadis kadan daga ciki al-imam ibn majah yana kawowa guri kadan al-fahal ibn majah yana ce man al-fahal huwa al-hasirul ladhi qadiswadda cikin kitabul masajid babul masajid fi dur sai ce al-fahal wujini aka sani da fa da ha karami da lam'ara to nan gurin yace mana anan abin da yake ni shine al-hasirul ladhi qadiswadda dan yazo daidai da rubuta shi da kalmar shi da wazanin shi daidai yake da al-fahal na bujini to sai ya bambance mana cewa ga abin da ake nihi da shi to yana da irin wannan kadan kadan a cikin littafin sha al-imam ibn majah duk da bai yawaita ba da yawa haka nan yana yin tarjihi tsakanin ruwayoyi da suka ci karo da juna in an kawo hadisi da wancan ya tabbatar da mas'ala wancan ya kore ta al-ahadisul muta'arida ko muftalaful hadis ibn majah yana nassanta mana cewa wacce ita ce mafi inganci ruwaya misalin wannan a cikin Suhail ibn Baida wanda aka ce annabi yayi sallah a gare shi cikin masallaci wata ruwaya ta tabbatar da cewa ba cikin masallaci ba sai ibn majah yake cewa hadisu Aisha aqwa hadisin Aisha yahi qarihi nan tabbatarwa ce yake mana haka nan yana kawo al-isnadul ali da al-isnadun nazil ibn majah yana kawo isnadi mai tsaume wanda yake al-ali wan nazil wanda mustalahul hadis dai mun san me ake nihi da shi al-imam ibn majah kuma yana cikin wanda suka yawaita bulaguro cikin abin nan cikin neman ilimi wanda har yayi musharaka da al-imam al-bukhari cikin wasu daga cikin malaman shi haka nan wasu daga cikin malaman kutubu sita malaman shi ne shi yasa ya samu yana da sanadi mai tsawo shi ma mafi abin da ke da yawa cikin littafin shi yana da ruba'iyat wanda tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu amma sulasiyat al-imam ibn majah kadan ne a cikin littafin shi sulasiyat ne guda biyar kadai kuma su ma babu ko ɗaya da ya inganta al-imam al-hafiz as-sakhawi yake cewa yana da sulasiyat guda biyar sai dai dukkansu a hanyoyin wanda ana tuhumar su a cikin sha'anin hadisi kamar da ke cikin Fathul Mughith sharhi Alfiyatul Hadis yana da sulasiyat guda biyar a cikin sunan kinshi amma wannan sulasiyat din hadisi ne wanda masu rauni ne yana rawaito su ne daga Jubara ibn al-Mughallis kamar yadda ya sarraha Sadiq Hasan Khan yake cewa wannan sulasiyat din shi duka da wannan hanya suke zawwa kuma hanya ce mai rauni kenan yana da sulasiyat biyar amma masu rauni ne amma annazil sanadi mai tsawo yana da sumaniyat wanda tsakanin shi da annabi mutun har wajen 8 wannan kuma kadan ne sosai a cikin littafin shi wanda har ya ka mana misali cikin kitabu dahara babu ma ja'a fil masahi bi ghairi tawqit haddathana harmalat ibn yahya wannan hadisin har zuwa karshe wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qad sallafi baitihi qiblatayn kilataihima annahu qala rasulullah amsahu ala al-khuffaini qala na'am yawman qala wa yawmaini qala na'am wa salasa hatta balaga sab'a wa ma badalaka a cikin sunan al-imam ya kawo shi ta hanyar mutum wajen 8 tsakanin shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam nan shine abinda takaicen takaici karshen takaicewa akan abinda ya shahi manhajin al-imam ibn majah cikin sanadi na gaba kuma zan mu ga manhajin shi cikin matan baban da zan mu tashi kamar yadda muka faɗa shine babe na 10 daidai babun maja a fil qadar babun abinda yazo cikin sha'anin qadara al-imam sindi yake cewa fil qadar bi fatahataini da fataha bi ake al-qadar mashahurun ana amfani shine an yi atake da kullu ma yuri fil alam hatta afalul aud bi qada'illahi wa ta'siri qadara a babun tauhidi shine bawa ya kudurce yayi imani da cewa duk abin da ke motsawa duk abin da ke tabbata ha ayyukan bayu a cikin duniyan nan da hukuncin Allah ne da kadara shi hadisi na harko da al-imam ya kawo yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana waqi' wa muhammad ibn fudail wa abu muawiya ha unga ha utahawi yanzu da muka ga cewa yana amfani da ita wa haddathana ali ibn maimun raqi yace haddathana abu muawiya muhammad ibn ubayd an al-amash an zaid ibn wahab qala qala abdullah ibn mas'ud haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq annabi ya ba mu labari shi kuma mai gaskiya ne abin gaskatawa annahu yujma'u khalqa ahadikum cewa ana hada halitta dayan ku fi badin ummihi a cikin ma'aihiyar shi 40 yawman kwana 40 sun mai kuna alaka sannan ya kasance wannan hadisi yana ga mu bar shi ai kowa ya san shi kawai mu tsallake shi ko 40 hadisi kowa ya san shi nan gurin da yake cewa hatta ya kunu al-imam al-qari yake cewa mulla ali al-qari cikin hadisin yake cewa akwai tambihi akan cewa asaliku yambagi Allah ya gitarru bi amalihi mai ibada ya kamata kada ya rudu da ayyukan shi masu kyau kuma ya nisanci jiji da kai da girman kai da mummunan dabi'u in mutun ya san da wannan hadisin cewa Allah ya riga ya gama da komai to ba zai ta jiji da kan cewa ba mu ai mutanen kirki ne kawai mutuwa muke jira mu shiga aljanna duk irin aikin da ya hada zai kasance yana cikin jin tsoro shi yasa Bukhari mun ga yayi baban cewa babun khashiyatul mu'min an yaha bid'a amaluhu wa huwa la yash'ur mummuni ya rika jin tsoron kada aikin shi ya lalace ba tare da ya sani ba nan alkitab da yake cewa facebook alaihi alkitab yani almaktub allazi bi yadi katabahu almalik abinda malaika ya rubuta na ayyukan shi hadisin bayya game umumin qur'ani da hadisai da Allah yake cewa allazina amanu amilus salihati inna la nudiyu ajra man ahsana amala duk wanda ya imani ya aikata aiki na garban mu tozartar da wanda ya kyautata aikin shi li anna almutawar fi kulliha almutu ala salamatul aqiba husnul khatima duka ana nihin kyakkyawan ummatin yayi kyakkyawan cikawa da kyakkyawan karshe akan wannan ayyukan yace Allah arzuta mu da kyakkyawan cikawa hai babu hadisi na 77 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana ishaq ibn sulaiman yace sami'tu aba sinan an wahab ibn khalid al-imasi an ibn dailami qala yake cewa wa qafi nafsi shay'un min hazal qadar wani abu ya fada cikin zuciyata na sha'anin qadaran nan khashitu an yufsida alayya dini nake jin tsoron ya bata mana addini na wa amri da lamari na fa ataitu ubay ibn ka'ab sai nazo ubay ibn ka'ab fa qultu sai nace mishi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam nace abul munzir ya kai abul munzir an shahi a harfin nida ya abul munzir innahu qad waqa fi nafsi shay'un min hazal qadar yace wani abu ya fado mini cikin kirzuciyata na sha'anin qadara fa khashitu ala dini sai nake jin tsoro game da addini na wa amri da lamari na fa hadisni min zalika bi shay ba ni wani hadisi cikin sha'anin qadara la allahu an yanfa'ani bihi mai yiwa Allah ya amfane ni da shi fa qala sai yake ce mishi law anna allaha azzaba ahlus samawati nan ubayyikin ne yake ga mishi wannan magana da Allah ya azabtar da ƴan sama gabaki daya wa ahlu ardihi da yan kasa gabaki daya la azabahu wa ghayru zalimin lahum da ya azabtar da su ba tare ba zalimci bane kaka yi tunanin cewa ta ya za ai Allah shi ya ba dan adam bawa shi yake tahiyar da kadara ta ayyuka na bawa amma kuma duk da wannan kuma sai mishi azaba da abin da ya aikata to kada kai tunani wannan kace zalimci ne da ko busu yi komai ba gaba ɗaya azabtar da su babu zalimci ne duka halittun shi ne yace walau rahimuhum da ya rahamshe su la kana tarahamatuhu khairul lahum da rahamshi ta kasance alheri ne gare su mina amalim daga ayyukan su abinda zai baka ba dan aikin ka bane walau kana laka misl jabal uhud zahaban koda a ce kana da daidai dutsin wannan dutsin uhud na zinari au jabal uhud ko kuma dutsi na uhud na zinari yace tunfiqo fi sabilillah wanda zakati ya tar da shi a tafarkin Allah ma qubila minka baza a amsan maka fata tumina bil qadar he kai imani da qadara fata alam annama asabaka kasancewa abinda ya same ka lami kulli khuda bi kasance ba zai kuskure ka wa annama afdaka cewa abinda ya kuskure maka lami kulli subika dama ba zai same ka ba wa annaka in mutu ala ghairi hadha in ka mutu akan aqidar da ba wannan ba da khartan nar wuta zakka shiga wala alika anta ati akhi abdullah ibn mas'ud baka da matsala kaje wajen dan uwana abdullah dan mas'ud fatasaluhu kaje ka tambaye shi yace fa atai kaga nan gurin dan ya yarda babu ne na akida ya san ko ya je can wannan amsar zai samu babu akida babu sabani tsakanin malamai ko dai babu sabani yace fa atai to abdullah sai na zo je abdullah fasaltuhu na tambaye shi fa zakara misl ma qala ubay ya hada irin abinda ubay ya hada wa qala li sai yake cin wala alayka anta ati khuzaifa shi ma babu damuwa kaje wajen khuzaifa ibn al-yaman ka tambaye shi fa ataitu khuzaifa sai na je wajen khuzaifa fa sa'altuhu na tambaye shi fa qala misl ma qala ya fada irin abin da suka fada wa qala sai yake cin ait zaid ibn sabit kaje wajen zaid dan sabit fa sa'aluhu ka tambaye shi fa ataitu zaid ibn sabit na je wajen zaid dan sabit na tambaye shi ya qala yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law anna allaha azaba ahli samawatihi da Allah ya azabtar da ƴan sama shi da ƴan ƙasa da ya azabtar da su ba zalimci bane da ya rahamshe su da ya rahamshe su alkhairi rahamshe alkhairi ce game da ayyukan su yace walau kana laka mislu da kana da dutsi irin na uhud na zinare ka ciyatar da shi Allah ba zai amsa ba sai kai imani da qadara kasancewa abin da ya same ka irin magana da daidai faɗa gaba suka ga mu shi can baya kaga nan gurin abin da yake nuna mana da yake tahiya yana tambayar wancan ya tambayi wancan in sun tura shi ba dan yana shakku ba dan saboda ƙarin ilimi ƙarin tabbatarwa ya san cewa lalle abin nan gaskiya ne in muka nura yanzu a cikin nan duk abin da muke ta maimaita na aqidar magabata kusan abu ɗaya ne to amma abin da ake so dan kasancewa al-Imam Malik haka ya faɗa Abu Sa'ur haka ya faɗa Shafi'i haka ya faɗa Bukhari haka ya faɗa Tirmizi haka ya faɗa duk da magana ɗaya ce amma ba a cewa kai tunda can mun ganta nan ma ba buƙatar maimaitawa babban aqida ana son tabbatarwa shi yasa yaje har wajen su hudu a karshe har yaje ma wajen wanda yana da mahadisi kam nafsin magana da suka gaya mishi nan da yake ce mishi da ya musu azaba ba zalimta su yayi ba al-Imam Dibi mai sharhin Mishkat yake cewa fihi irshadun wa bayanun shafin li izalati ma talaba minhu li anna hadamu bihi qa'idatul qaul bil hasan wal qabh aqanan nan gurin ya bashi amsa kyakkyawa da shirye suwa da bayani mai warkaswa da gusar mishi abin da ke tare da shi na ka'idar cewa kaza mai kyau ne ko mara kyau ne ta huskar hankali dan saboda mamallakin samai shi Allah shine mamallakin samai da kasan da abin da ke ciki duka nashi ne shike abin da ya ga dama nan da yake cewa Allah ba zai amsa maka ba dalili ne akan cewa annal a'malu was sadaqatu tuqbalu ma'al iman da ayyuka na alkhairi da sarka da mutun zai ba a amsa sa sai in akwai imani matukar mutun yayi imani da qadara amma in ya kasance zindiki ne bai yi imani da qadara ba wannan Allah ba zai amshan mishi aikin shi ba hadisi na gaba na 78 a nuskata al-imam yake cewa haddathana usman ibn abi shayba haddathana waqi'u ha wa haddathana ali ibn muhammad haddathana abu muawiya wa waqi'u an al-amash an sa'ad ibn ubaida an abi abdurrahman sulami an ali ibn abi talib kala yake cewa kunna julusin inda annabi mun kasance zamana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi udun a hannun shi akwai wani icci fanakata fil ard zaiki dan tsakkwanawa cikin kasa sun marafa arasa usanna annabi ya dago kan shi fa qala sai yace ma minkum min ahadin yace babu wani daya daga cikin ku illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljannati wa maq'aduhu min annar sai ya kasance Allah ya rubuta mazaunin shi na aljanna da mazaunin shi na wuta kila ya rasulullah suka ce ya ma aikin Allah afalana takilu bazan mu kawai dogara ba da da wannan rubutun kala sai ce la a e imalu kada ku kuyi aiki kawai wala tattakilu kada ku dogara da wannan rubutun ku ce kawai tunda Allah ya riga ya kare komai aikin mi ma zan mi sai ce fa kullum muyassar lima khuliqa lahu duk wanda ko ga yana aiki an saukake mishi abinda aka halice shi dan shi wanda ga yana aikin alkhairi to alama ce ta cewa Allah ya rubuta mishi cewa ahalus sa'ada kin ne kuma aka san haka summa qara'a sannan annabi ya karanta fa amma man a'da wattaka amma wanda ya bada dukiyar shi kuma ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata da cewa Allah zai mayar mishi nan ita ce ma'ana al husna ba al janna ba allazina ahsan al husna wa ziyada kaga nan yana cikin al wujuhu wan naza'ir al husna ta can al janna nan kuma al husna kawai imani da cewa in ka bada Allah zai mayar maka dan wannan zancan ake yace fa sai sirhu lil yusra zan mu saukake mishi sauki kaga nan gurin kamar yadda yanzu muka yi darasin cewa duk abinda annabi zai faɗa na magana shi a Qur'ani ya ciro magana inda ya gaya mana ga inda ya ciro maganar zan mu gani inda kuma bai gaya mana ba wannan tabbasi dai a Qur'ani ya ciro gashi nan gurin da ya gaya musu sai ya kawo musu wannan aya wannan hadisin Bukhari da Muslim suka huddo shi mai sharhi yace wal hasilu annahu ja'ala al a'malu tariqan ila nail ma qaddara lahu min jannatin aw nar fala budda min al mashi fi at-tariq wa biwasitati at-taqdir as-sabiq bi taysir zalika al mashi li kullin tariqahu wa yasulu alayh yace abinda da yake karshen takaice magana dukkan wani ayyuka Allah ya sanya su ne alama ce zuwa ta cewa mutun zai samu abinda aka saukake mishi aka halice shi dan shi aljanna ko wuta ba zaka dogara ba da wannan aiki kace ni ka dogara da wancan rubutun ka bar aiki hadisi na 79 alima muke cewa haddathana abubakar ibn abi shayba wa ali ibn muhammad at-tanafusi qala haddathana abdullah ibn idris ar-rabi'a ibn usman an muhammad ibn yahya ibn habban an al-a'raj an abi huraira anna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min al-qawi mu'mini mai karhi khairun wa ahabbu ila allah shi yahi al-khairi kuma shi soyuwa wajen allah min al-mu'min ad-da'if gami da mu'mini mai rauni nan cikin ibada yake wadi mai kaukarin ibada mai ibada sosai yace wa fi kullin khair cikin kowannen sa akwai alkhairi yace ihris ala ma yanfa'uka kai dai kai ku dan abin da zai amfane ka lahirarka wasta'in billah kuma ka nemi taimakon Allah kaka dogara da karhinka shi yasa wajen ibada a Fatiha yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibadan nan sai ka taimaka mana allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sunni ibadati ibadar Allah sai da taimakon shi yace wala ta ajizka da ka kasa kai gajiya fa in asabaka shay'un idan wani abu ya same ka fala ta kulka da kace law anni fa'altu kaza wa kaza da a ce nayi kaza da kaza da wannan abun bai same ni ba wani abu ne ya samu na sharri ka rika ce aida kai kaza da wannan abun bai faruwa yace walakin qul sai dai kace kai qaddara Allah wa ma sha'a fa'al qaddara ce ta Allah abun da ga dama yake aikatawa fa inna law taftahu amalu shay'an dal laukin nan tana bude kofar shay'an cewa da a ce a sharri ya kusa samun kai kauce kace ai da an yi kaza da wannan abun bai samu ba da yace wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ma'ana ka nemi taimakon shi wajen ibada ka kamar yadda muka yi bayani wa ayyiduhu abinda ke karfafa wannan hadisin abinda Abu Dawuda ya rawaito cikin hadisin al-Qada daga Auf ibn Malik yake cewa annabi ya yi hukunci tsakanin mutum biyu sai wanda aka yi ma hukuncin akan shi yake cewa bayan ya bada baya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi inna allaha ta'ala anil ajiz walakin alayka bil kais Allah ya daukaka gami da rauni da kasawa ina horanka da kazar kazar da kokari yace wal kais yaftahu al kaf wa huwa tayquz fil umur bi fatahil kaf nan da yake cewa amalu shaytan kalmar law cewa da kaza ya faru da kaza bai samu ba tana buda aikin shaydan yace wannan manudin bi tabidiril abd in an rataya shi ne da dabbarawar da tahiyar da lamarin bawa cewa ya sa a ran shi cewa lamarin shi na jijiyar da lamarin shi suke tahiyar da dubara shike tahiyar da abubuwa dan ya gabato cewa annabin yayi amfani da kalmar laukin a cikin hadisi da dama wanda ke nuna cewa ba kawai amfani da ita bake nihin cewa tana buda kofar shaydan sai in ka sa a ranka cewa aikin ka ne yake karewa abubuwa Bukhari ya bayyana wannan cikin babi guda yazo da hadisai masu yawa Nawawi yake cewa an hana amfani da law a cikin abin da bai yi da fa'ida amma idan mutun ya hade shi dan saboda takaici akan kubucewa aikin alkhairi to wannan abu ne mai kyau ba za a ce bai ya shiga nan yayi wani takaici akan ayyukan shi na alkhairi ce kai je dan babarcin nan da ne bada da nayi nafilfilu wajen masu yawa to kaga wannan lauce da ya amfani da ita wadda ta alkhairi ce abu ne na alkhairi wa na hauzalika fala ba asabihi da irin wannan shi babu lahi kuma shine mafi aksarin annabi da ya amfani da laulaukin shi a cikin nan mukhtalaful hadisin ya ce lau tana bude kofar shedan kuma ga hadisai da yawa annabin yayi amfani da da lau abubuwa masu yawa cewa da kaza ya faru da ba ai kaza ba yayi ta amfani da wannan to amma annabi yayi ne cikin ayyukan alkhairi ba bakin cikin wani abu da ya kubuce ba ko wani abu da ya samu na sharri hadisi na 80 daidai al-imam yake ce haddathana hisham ibn ammar wa yaqub ibn humayd ibn kasib qala haddathana sufyan ibn uyana an amr ibn dinar sami'a tawus yaji tawus yana cewa aba hu sami'tu aba huraira naji aba huraira yana bada labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtaja adam wa musa alaihi wasalam annabi adam da annabi musa sun yi jayayya fa qala lahu musa sai annabi musa yake cewa ya adam ya kai annabi adam anta abuna kamar ba wai gardama da jayayya ba irin wanda muka sani tattaunawa akan cikin ilimi ƙara juna sai ce anta abuna khayyabtana kai ne babanmu wanda ka tabar da mu dalilin ka muka tabi wa akhrajtana min aljanna ka hutar da mu daga aljanna bi zambika da zanubinka ma'ana dan ba zanubinka ba da yanzu muna can muna moriya kai ka jami mana tabewa fa qala lahu adam sai annabi adam yace ya musa ya kai annabi musa idza bakallahu bi kalamihi na san cewa Allah ya zabe ka da yi maka magana har yayi zance da kai wa hadda laka tawrata bi yadihi ya rubuta maka at-taura da hannun shi atalumu ne saboda su bambanci ne da kawai da alqur'ani su kawai kawo musu akai rubuce sabanin alqur'ani shi yasa ai suke cewa kahuran maka suke cewa qur'ani da a kawo mushi mana a rubuce a beko mushi dan wannan suka san aka ma at-taura aka ma injila to qur'anin ma haka suka kiyasta cewa shi ma inda da gaske ne ai irin na at-taura ma aka wu a rubuce kawai a ce gashi a rubu da yau an sabko gobe an sabko jibi an sabko yace ya rubuta maka at-taura da hannun shi yace atalumu ni alama qadarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana zaka zarge ni akan na aikata abinda Allah ya kadarta mini tun kayan ya halice ni da shekara 40 yace fa hajja adamu musa sai annabi adam ya kada musa yace fa hajja adamu musa sai da ya fada hasu uku hadisi nan da bukhari da muslim sun huddo shi nan hajjahu shine galabahu bil hujja ya rinjaye shi da hujja wala yumkin muslihu li kulli asan amma wannan ba za a yi amfani da shi ga dukkan wani mai sabo li annahu ma dama fi dar at-takalif fi lawmihi zajrun wa ibra li ghairihi li anna aw adam alayhi salam kharaja an dar at-takalif nan gurin a ina ne a yausha ne idan aka tambaye mu a yausha ne annabi adam da annabi musa suka yi wannan jayayya suka yi wannan rikicin wannan maganar a yausha ne ina suka ga mu wanda basu zamani daya ba bambancin shekaru dubbai a tsakanin sun kai miliyan ma tsakanin su a lokacin ai ba gurin ba muka ce lokacin a lokacin shine bayan kowanne ya mutu daga cikin su sun hada a alamin wannan da barzakh a alam na barzakh anan ne suka yi wannan magana ba wai sun hadu ba a nan duniya kan mutu ya tunanin ina suka yi lokaci dai har za a ce sun yi jahiya sun yi rikici to anan gurin abinda zai nuna mana sai ya ce anan duba da wannan zan mutun zai kasance kada wani mai sabo yayi hujja irin wannan in yana aikata sabo in wani yana mishi wa'azi ya ce me yasa kake zargi na akan abinda Allah ya kadarta shi mini shi kahin shekara 50 ba zai yi hujja da wannan ba dan saboda su shi yana cikin darut takalif ake mishi nasiha annabi adam ko har takalifi ya kare ne sun gama a alamul barzakh yake ba da wannan hujja ya samu rinjaye akan ta ko shi da a duniya ne ba zai bada ta ba a matsayin hujja annan nake cewa a gawaitar nas akwai wata ruwaya da ta zo cikin ruwayar Tirmizi a cikin ruwayar Tirmizi annabi Musa kin da yake ma annabi Adam magana har sai da ya mishi amfani da cewa a gawaitar nas kai ka halaka mutane wasu sun fassara shi da cewa sajjatahum bil igwa sirta ilaihim fa innaka musu sababin halaka ba wai ka abin nakin su ba ka halaka su dan annabi Adam ba shi ya halaka wanda suka halaka ba hadisi na gaba na 81 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn amir ibn zurara haddathana sharik an mansur an rabi'i an ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake cewa la yu'minu hatta abdun hatta yu'minu bi arba'in billahi wa dahu la sharika lahu mutum ba zai yi imani ba sai ya yi imani da abubuwa guda hudu yayi imani da Allah cewa shi kadai ne abin bauta bai da abokin tarayya, kuma ni manzo ne na Allah, yayi imani da ba'as ba'ad al-maut, cewa za a tashi bayan an mutu, wal qadar, kuma yayi imani da qadara. Yace da bai imani al-muzhir, yake cewa wannan korewa ce ta asalin imani, ba kamalar imani ba, wannan nafayi ne na korewar imani ce. In ji al-Imam Nuruddin Sindi cewa kwata kwata bai da imani, sai yayi imani da wannan abubuwa hudu, kuma sanannu ne a cikin musulunci. Hadisi na 82, al-Imam yake cewa hadathana Abubakar ibn Abi Shayba, Ibn Majah ya yawaita ruwaya daga Abubakar ibn Abi Shayba, yana cikin manya-manyan malaman shi, haka al-Imam Muslim shi ma. Da Ali ibn Muhammad suke cewa hadathana Waqi'u, hadathana Talha ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaidullah an ammatihi, daga ammin shi Aisha binti Talha, daga Aisha ummul mu'minin Allah ya rada ita, ke cewa du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zanayatu gulama min al-ansar, an kira annabi zuwa ga janaiza wani yaro cikin mutanen ansar, sai nace ya ma'aikin Allah, duba li haza ma dalla aljanna, tayi maraba da wannan yaro, usfur min asafir aljanna, dan tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna, lam ya amal su bi aikata aikin sharri ba, lam yadriku bi gama gamu da al-sharri ba. Kala sai ce awa gairu zalika ya Aisha, ki hadu wata magana dai ba wannan ba Aisha, inna Allah khalaqa lil-jannati ahlan, Allah ya halice aljanna, ya halice mutananta, khalaqahum laha, ya halice ta da ya halice su dan ita, wa hum fi asalabi abaihim, tun suna cikin tsatsan uwayensu, wa khalaqa lin-nari ahlan, ya halice wuta, ya halice mutananta, yace khalaqahum laha, ya halice su dan ita, yace hum fi asalabi abaihim, tun suna cikin tsatso na uwayensu. Hadisin wannan al-Imam Muslim ya huddo shi, yace nan gurin annabi ya ma Aisha inkari game da tabbata. Kaga wannan hadisin abinda zai mana nuni, ta nuna cewa yaron nan ya huta dan aljanna ne, tunda ko balaga bai yi ba, amma annabin mata inkari yace mata ɗan wuta Allah ya halice su tun suna tsatsan uwayensu, kenan yake nuna cewa tana yiwa ya kasance ɗan wuta ne ko. To kuma in haka ne, iskalin ya za a yaro karami cewa tana yiwa ya kasance ɗan wuta ne? To yace inna ma ankara hazal qawlu ala Aisha li annaha shahidat lahu bil iman wa tiful muslim wa in kanat abisu li abawayhi tabi'an li abawayhi walakin iman al abawayn la yuzamu alai. Abinda annabi yake nihi nan, Aisha ai kuma ta tabbatar da cewa yayi imani ne, yana da imani ne, shi kuma imanin yaro yana biyayya ga imanin ma'aihon shi. To kuma shi ba a sani ba uwayen shi suna da imani ko basu da imani, shine ba a sani ba. Kenan nan imanin shi tunda yana rataye da uwayen shi, ba za a yanke mishi hukuncin cewa ai sai dan mummune ne, musulmai ake cewa aljanna zashi, shi wannan tabbas ne, babu nasi yazo. Amma su diyan mushrikai a cikin su akwai maganganu masu yawa, wanda Abu Hanifa kan wannan mas'alar cewa ai ma bai ba da amsa, bai da amsa. Yo ai shi yaron ake duba zuwa gare shi, ba su ma'aifan ba, ba su ma'aifan ba, janaiza kawa aka kirayo shi. Kuma wannan dai hujja ce wadda take ba mai ƙarfi ba, hujja ce wadda take ba mai ƙarfi ba, kan cewa tana yiwa uwayen. Kawa sha'anin wannan dai a ƙarshe zan muga abinda malamai suka ce sha'anin yara ƙanana na musulmai da na kafirai. Abu Hanifa, na'am, aina kahin hadisin dubakin ta anya ni nan nawa kawai daga hadisin la yu'minu abdun hatta yu'minu bi arba'in, mu tsaya mu gane gaba tana yiwa ta kadimo ta akhir ne mu. Yake cewa wannan matsalar Abu Hanifa rihe bakin shi yayi akan ta, wasu suka ce suna daga cikin yan aljanna dan musu taba aikata sharri ba, zancan diyan kafirai mushrikai ake. Wasu suka ce suna cikin wuta dan saboda bin uwayensu za su yi, kamar yadda ke cikin hadisin al-wa'ida wal mawquda, dukkan su wuta za su. Wasu suka ce diyan kafirai su kasance yan hidima ne ga yan aljanna. A Sheikh Mujaddiduddin yake cewa hukuncin su sukkanu shawahiqil jibali hukumu atfalul mushrikin, hukuncin su wanda ke zamne a tsakololuwar dutse, shari'a bata kai musu ba, hukuncin diyan mushrikai kenan. Da su da dabbobi gaba ɗaya za a tattara su, sannan su koma ƙasa, dan aljanna gida ne na sakamako, su kuma ba su yi aikin sakamako ba. Yace aljanna Allah ya taba mu bayanin cewa ya halice ta ne da wanda suka yi aiki, haka wuta dan aikin mutun zai je. Dibi yake cewa yuzu an yakunu bi ma'ana bal ka annahu lam yartadi bi qawliha, yana tabbatar da cewa annabi bai yarda dai da maganar ta, kuma ya tabbatar abin da bai tabbatar da sabanin maganar ta a cikin babin hukunci, ya kore dai cewa abin da kika faɗa ba haka nan bane, amma kuma bai kore mata ba, bai ce ba aka san haka nan cewa su huta zashi, dan saboda Nawawi yana cewa ajma'u man yu'tadda bihi, ajma'u man yu'tadda bihi anna man mata min al-fali muslim fa huwa min ahli al-janna. Duk malaman da ake lissahi da su a malamai sun yi ijma'i kan cewa duk diyan musulmai da suka mutu yan aljanna ne, dan ba mukallafai bane, suna biyayya ga ma'aihonsu, suna bi ga ma'aihonsu. Amma inda magana take shine diyan kahurai, saboda babban mas'alar da malamai sun yi tasrabani akan ta ba karama bace kan diyan kahurai, wuta suka yi ko aljanna ko meye hukuncin su ko ba kiyama. Har an kawo hadisi Ibnu Kasir na kawo shi karkashin wa makun na mu'azzibina ta nabi asar rasula ban mahal azabtarwa sai mun aiko da manzo, sai yake cewa hadisi ya tabbata cewa tana daga cikin mas'alar da ya kamata mutun ya kame bakin shi, yayi tawakkufi akan ta. Hadisin da annabi yake cewa la yazalu amru hazihi al-umma muwatiyan aw muqariban, yace malami takallamu fil wildani wal qadari, lamarin al'umman nan ba zai gushe ba a daidai, yana tahiya komin su daidai, matukar ba su sa bakin su ba cikin kadara da kuma sha'anin yara kanana, yana nihin yaran mushrikai, idan hadisai sun zo akan su cin karo da juna masu yawa. Dukkan su wannan da su da wa'annan in an gama su shine yake magana sun kawo rikicin. Wasu hadisan sun tabbatar da cewa kowanne an halice shi akan fitra, an halice shi a ran da aka halice shi yana bisa kan fitra. Wasu sun tahi akan cewa wannan hadisin akan shi za a dauki cewa dukkan yara gaba ɗaya a musu hukuncin cewa suna kan fitra, kuma yan aljanna ne hatta da na mushrikai. Wasu kuma suka tahi akan akasin haka nan, kuma suna da hadisan su masu yawa, wanda kamar yadda na gaya muku mas'ala ce da an yi littattafai ba littafi ɗaya ba akan ta. Ibnu Abdul Bar a cikin Al-Istizkar sharhin Muwatta safhad safhad din da yayi suna da yawa, masu yawa ne da yayi da maganganun malamai, amma a ƙarshe tabbatar da cewa wannan mas'ala ce wadda kawai mutun ya rihe bakin shi shi yayi alkhairi, kawai ce bai sani ba. Baban bai kusa ko muna san wannan mai tabiya cikin wannan da wuya dan mu kai babu nan zan mu takaita ina ga dan saboda muna da na aqidan nan ba ni bika yin alama da kai. Amma an ban ta ba zan yi muku wannan, zan yi karamin bahasin dokon aika muku shi bisa kan mas'ala auladul mushrikin.